sita wata kamu da san abar sona wacce na kai ta dangin mu in ba ki gefe na duk sai in ji na damu saboda mun sha ku ta mukan rai da numfashi
ba sabon ba na yi masoyin da baya ban gaushi ba sabon ba na wa masoyin yana da lallashi zamto sinar samu na zuwa duniya ni mazan dage dan rai ni soyayya mai da kwancuta shine zayayo jinya ba ni ba wauta tunda ina da mai kishi
shirya na tarbe ki tambaya amsa in kin ci ta dama ki wai me so ne wanda kai ake shauki zanjira amsar in kika bani babashi